ways and shake it out. Kitchen a party, the Zuchiata. Kicker be blowing a chimney in a gata. Kitchen a basso, the Rayawata. Kimu da poor labarin soyayya zona baki dan buda baki ke furtana ki
zuciya ba bare mun ya in cika bar duniya san bar duniya.